أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أصحب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وبعد، Imam Musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake bamu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka, darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da muka ambata cikin darussa wanda suka gabata da ma darussan da zamu ambata a yau insha Allah. Cikin darussan da suka gabata mai bayani dangane da ikhlasi da kuma hakikanin shi, inda muka yi bayani dangane da falalan ikhlasi da kuma hadarinsa da kuma kasantuwan shi ikhlasi shine abin da zai sababa karbuwan ayyuka a wurin Allah subhanahu wataala. Sannan kuma yi bayani dangane da wasu al'amura wanda suka shahi muhimmancin ikhlasi a takaice. Insha Allah yau maudu'in mu zai kasance kan alamomin mai ikhlasi. Da fatan Allah subhanahu wataala zai amfane mu cikin wannan bayanai din insha Allah. Alamomi na mai ikhlasi suna da yawan gaske. Wato ayyukan da mutum zai yi a gani a fahimci cewa wannan aikin akwai ikhlasi a cikinsa, ko kuma sifofin da za a gani ga shi mai aiki a fahimci cewa wannan aikin akwai ikhlasi a cikinsa. Insha Allah za mu ga wannan bayanai a cikin hadisai na masumai alaihimussalam, inda suka yi bayani dalla-dalla kan cewa shi mukhlisi in yi aiki ga yanda yake aikin shi, ta wannan alaman ne mutum zai fahimci cewa lalle wannan aikin an yi ne saboda Allah, kuma lalle wanda ya wannan aikin mukhlisi ne. Al misali, muna da hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam, inda yake cewa inna li kulli haqqin haqiqa wa ma balaga 'abdun haqiqata al ikhlas hatta la yuhibba an yuhmada ala shay'in min amalin lillah. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake nuna mana cewa lalle duk wani al'amari wanda yake gaskiya to yana da hakika. Sannan kuma ba yanda za a ce bawa ya kai matsayi na ikhlasi, bawa ya samu martaba na yi saboda Allah subhanahu wataala har sai ya kasance baya son a gode masa akan wani aiki wanda ya aikata saboda Allah subhanahu wataala. Watan kenan muna iya fahimta cikin wannan hadisi mai girma kan cewa ikhlasi alaman shi shine kasance mutum baya bukata ga bayan Allah subhanahu wataala su yaba shi ko su gode masa akan aikin da ya aikata. Yayi ne dama saboda Allah, kuma yana neman yarda Allah subhanahu wataala, kuma yana neman ladan Allah subhanahu wataala. Sai kasance wannan aiki din ya zamanto aiki ne khalisan tataccen aiki saboda Allah subhanahu wataala, tsarkakakken aiki saboda Allah subhanahu wataala. Wannan kenan alama ne wanda yake nuna mutum mukhlisi ne, yi aiki baya son a gode masa akan wannan aiki, yayi ne saboda Allah. Kenan in muna neman aiki wanda akai saboda Allah, yana da kyau zamanto mun bincika mu gani shin wanda yayi aikin yana son a gode masa akan wannan aiki, yana son a yaba masa akan wannan aiki a ce wane yayi, ko mutane su gani su ta ce wane yayi, ko kuma a'a yayi ne saboda Allah subhanahu wataala kawai bai bukatan duk waɗannan abubuwa. kenan muna ai fahimta cewa cikin wannan hadisi mai girma na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kan cewa hakikanin aiki wanda aka yi saboda Allah shine wanda ba a gorin yabon mutane a cikin sa hakikanin aiki wanda aka yi saboda Allah shine aikin da ba a bukatan wani ya gode ma mutum akan sa kenan mutum yayi ne kawai saboda Allah subhanahu wataala kuma yayi ne saboda neman yardan Allah subhanahu wataala da kuma ladan Allah subhanahu wataala kamar yadda yazo cikin hadisi daga Imam Ali alayhi salam inda yake nuna mana shi ma dangane da alaman da ake gane aiki ya kasance saboda Allah ne kuma wanda yake aikin ya kasance shi mai ikhlasi ne Imam Ali alayhi salam yake cewa al ibadatu al khalisa alla yarju ar rajul illa rabbah wala yakhafa illa zamba yake cewa ibada wadda take khalisa saboda Allah subhanahu wataala ibada wadda take tsarkakawa wadda akai saboda Allah subhanahu wataala kawai ita ce ibada wanda mutum zai yi kuma baya kwadayin kowa sai Allah subhanahu wataala Allah ta'ala kawai yake bukata cikin wannan ibada saboda son Allah subhanahu wataala saboda neman yarda Allah subhanahu wataala saboda neman ladan Allah subhanahu wataala ya aikata wannan aiki kenan wannan ibadan ya kasance ibada tsantsa saboda Allah subhanahu wataala sannan wala ya khafa illa rabb illa zamba baya jin tsoron komai sai zunubin shi to abin da ya dame shi shine kenan abin da adda kai tsakanin shi da Allah subhanahu wataala mutumin da ya kasance haka nan ibadan da yake yi saboda Allah yana neman yarda Allah subhanahu wataala yana neman karbuwa na Allah subhanahu wataala yana neman ladan Allah subhanahu wataala sannan ya kasance kuma baya jin tsoron komai sai zunubin sa abin da yake jin tsoro kada ya zamanto ya bar wannan duniya din da zunubi kada ya zamanto ya huskanci Allah subhanahu wataala ranar alkiyama da zunubi wannan shine mukhlis wannan aikin kuma shine aiki wanda yake khalisan liwajhillah aikin da ya kasance kenan tsarkakakken aiki an yi ne saboda Allah subhanahu wataala kawai ba dan neman yardan wani ba kenan wannan alama ne wanda yake nuna mana aikin ga an yi shi ne saboda Allah kuma wanda yayi wannan aikin ya kasance mai ikhlasi wannan irin wannan ibara da irin wannan bayanai wanda yake nuna mutum baya kwadayin kowa sai Allah subhanahu wataala baya neman yabon kowa sai Allah subhanahu wataala baya jin tsoron komai sai zunubin shi wannan yazo cikin hadisai da daman gaske cikin bayanai na ma'asumai alaihi wassalam inda suke nuna waɗannan alamomi ne wanda ke nuna aiki ya kasance an yi ne saboda Allah subhanahu wataala aiki ne wanda yake tsantsa saboda Allah subhanahu wataala kawai akai sannan wanda yayi wannan aikin yayi ne saboda Allah ta'ala al-misali akwai hadisi daga Imam Sadiq alaihi salam inda yake nuna mana yana cewa al-amalul khalis allazi la turidu an yahmadaka alaihi ahadun illa Allah aiki wanda yake tatacce aiki wanda ya kasance an yi saboda Allah subhanahu wataala aiki wanda yake tsarkakakke wanda aka yi saboda Allah subhanahu wataala menene alamar shi shine ya zamanto mutum wanda ya aikin baya son kowa ya yaba masa akan wannan aiki illa Allah azza wa jalla sai Allah subhanahu wataala wanda ya buwa ya kuma ya daukaka kenan wannan ma yana nuna mana takidi akan sauran hadisai kan cewa aiki wanda yake tsantsa tatacce saboda Allah subhanahu wataala shine aikin da mutum zai yi lokacin da zai yi shi baya nufin huskan kowa baya nufin yardan kowa sai yardan Allah subhanahu wataala wannan shine aiki wanda yake tsarkakakke wannan shine aiki wanda aka yi saboda Allah subhanahu wataala kuma an nemi yardan Allah subhanahu wataala a cikin sa amma aikin da ya kasance an yi ne saboda wani ya gani ko an yi ne saboda wani ya ji ko an yi ne saboda neman yardan wasu mutane ba Allah subhanahu wataala ba to ladan mutumin kenan dama idan mutum ya aiki ya kasance ba dan Allah subhanahu wata'ala bane shi Allah subhanahu wata'ala kamar yanda yazo cikin bayani inda yake cewa wani hadisi ne Imam Sadiq alaihi salam yake cewa Allah subhanahu wata'ala yana cewa kina a cikin hadisul qudsi Allah ta'ala yana cewa ana khairu sharikin man ashraka bi fi amalihi lan aqbalahu illa ma kana li khalisan shi Allah subhanahu wata'ala duk lokacin da aka yi shirka da shi aka hada aikin shi aikin da aka yi aka hada shi da wani shi to Allah ta'ala shi ya wadata daga barin wannan aiki din Allah ta'ala yace shine hiyayyen wanda za a hada shi shine hiyayyen wanda aka hada shi da shi wato duk wanda ya shirka da Allah subhanahu wata'ala ma'ana yayi aiki saboda Allah kuma saboda wannan Allah ta'ala to Allah ta'ala yace ba zai taba karban irin wannan aikin ba Allah ta'ala ba zai karba aiki ba sai aiki da ya kasance saboda shi kawai an yi ne saboda neman yardan shi kuma saboda shi kawai akai lokacin Allah subhanahu wata'ala zai karba wannan aiki amma duk aikin da ya kasance an yi ne saboda wani Allah ko an hada Allah da wani cikin wannan aiki din akai shirka to shikenan Allah subhanahu wata'ala shi kuma ya wadatu daga barin wannan aikin sai ya kyale mutunin da abin da yayi saboda shi wannan al'amari yana da gayan muhimmanci yana da ahammiya matuka wanda yake nuna mutane lazim ne ya zamanto sun yi iltifati sun waiwaya sun lura cikin ayyukansu na yau da kullum su gani suna yi ne saboda Allah subhanahu wata'ala akwai alamomin yarda Allah subhanahu wata'ala cikin wannan aikin akwai alamomin ikhlasi cikin wannan aikin ko babu yau in za mu yi muraji amma fi yawan ayyukanmu na yau da kullum za ka samu cewa babu alamarin Allah subhanahu wata'ala a ciki wala azbillah mutane suna aiki ne saboda duniyarsu mutane suna aiki ne saboda neman matsayi mutane suna aiki ne saboda neman sha'awowi na duniya da kuma yabo na mutane ba suna yi bane saboda Allah subhanahu wata'ala mutane sun kasance mutanen neman manfa'a kana aiki saboda wani maslaha naka na kanka ko kuma kana wani aiki saboda maslahan wani babu kamshin al'amarin Allah subhanahu wata'ala a cikin aiki mafi yawan ayyuka sun wufinta daga ikhlasi shi yasa babu wani natija mai kyau ciki babu wani albarka a cikin sa saboda aikin da za a samu albarka a cikin sa aikin da za a samu ci gaba cikin sa aikin da za a samu tabbata a cikin sa shine aikin da aka yi saboda Allah subhanahu wata'ala kina yana da kyau zamanto mutum ya gyara waɗannan hadisai ne masu tarin muhimmanci wanda suke bayyana mana hakikanin alamomi na mai ikhlasi da kuma aikin da aka yi saboda Allah subhanahu wata'ala wani irin aiki ne kenan kada ya kasance wannan aikin mutum yana fatan wani Allah ta'ala ne ba Allah ta'ala ba kada ya kasance mutum yana neman yardan wani Allah ta'ala ne ba Allah ta'ala ba kada ya kasance mutum yana jin tsoron wani abu illa zunubin sa kada ya kasance mutum yana neman yabon wani in ba yabon Allah subhanahu wata'ala ba kada ya kasance mutum yana neman ladan wani in ba Allah ta'ala ba ya kasance kenan duk abinda mutum yake yana yi ne saboda Allah subhanahu wata'ala kenan shine miyarin aiki wanda aka yi saboda Allah subhanahu wata'ala shine ma'auni wanda za mu iya gane cewa wannan mutum mukhlisi ne wannan aikin kuma da aka yi aiki ne khalisan li wajhi Allah kina yana da matukar muhimmanci zamanto mutum yayi dukka kuma ya iltifati ya lura yayi tunani a cikin duk lokacin da zai wani aiki niyya ne zai yi magana ne zai yi aiki ne zai yi ya kasance ya tsaya ya auna ya gani wannan abin akwai alamar ikhlasi cikin shi ko babu in babu zamanto mutum ya gyara in kuma akwai zamanto mutum ya tabbata akan shi kuma ya kokarin aiwatarwa wannan kenan da fatan Allah subhanahu wata'ala zai amfanar da mu cikin abinda muka ambata cikin waɗannan hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma iyalan gidansa tsarkaka dangane da alamomin mai ikhlasi da fatan Allah subhanahu wata'ala ya sanya mu cikin masu ikhlasi kuma ya sanya ayyukanmu khalisan li wajhihi ya zamanto saboda shi ne kawai muke aiki ba saboda wani shi ba muna neman yardan shi muna neman ladan shi muna neman yabonsa da fatan Allah subhanahu wata'ala ya amfana da mu cikin abin da muka ambata wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin